أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 22 جمادى الأولى شكرا تدبودا دليل هذا 44 هجرية وانديدا تدا قوم شا شدة دوتن شابيو شكرا تدبو بيل 22 ميلادية zan musa wani littahi kamar yadda muka saba sa wasu manzumomi na malamai masu albarka wanda sun shahi ilman muka kala-kala eh wannan satun manzumar da zan musa abiyat inda zan musa sune na babban malami shahararre wanda muka sani shine abi muhammad abdullah ibn abi zaid al-qayrawani mai risala malam mai risala yana da abiyat masu dadi masu cike da hikima wanda sune zan muhara wajen guda shidda ne ina ga a cikin nan gurin akwai manzuma da ta shahi akan ilimi akwai manzuma akan yaban annabi ko ce tan annabi wanda ita ce ta farko akwai manzuma ta raddi ga wani da ya ci mutuncin malik akwai ta manzuma kuma da yayi raddi a da yayi wannan rasai ga wani babban malamin shi da ya rasu da ta gaba ita ma rasai ne ga wani malamin shi da ya rasu eh littafin kamar yadda muka gabatar can sati in akwai ina ga akwai sauran sojojin malami su ko wanda bai samu ba kenan akwai a wajen malami su bawo to kenan a gulguje zan mu karanta duk wani malami da za a yi to ana da kyau a samu tarihin shi ko da takaitacce ne al-imam al-qayrawani abu muhammad ibn abi zaid al-qayrawani shahararre ne ya wuce a ce ana abun gakin shi wani ya jahilce shi amma a gulguje dai zan mi ta'arifin shi ko da dan kadan ne shine babban malami al-qudwatul faqih abun koyi babban malami alimu ahlul maghrib malaman mutanen maghrib shine abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-qayrawani al-maliki ana ce mishi al-malikus sagir wa kana min baraza fil ilmi yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda suka huto cikin ilimi da aiki da shi an aihe shi Allah mishi rahama shekara ta 310 bayan hijira da daddan malami ne yau shekara 1000 da wani abu a rashi qadi iyad yake cewa haza ri'asatuddin wa dunya ya tattara shugabancin addini da duniya an yi ta zuwa bulaguro wajen shi neman ilimi ta sasanni kala-kala daliban shi ma gaba ɗaya sun zama na sadaukai ne cikin ilimi da masu amsa ilimi wajen shi ba a kilga su shine wanda ya takaice mazhabin malikiya ya cika duniya wallafa-wallafan shi kuma ya zama na babban malami na garin Qayrawan Abu Ali ibn Abi Bakr ibn al-Labbad yayi ta'awili zuwa gare shi da ya rasu yace ma'ana kulazumci ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda suka amshi ilimi ibn al-Labbad kin yana cikin wanda manzuma zan mu ga da akwai manzuma da ya mishi rasai bayan ya rasu eh wanda suka amshi ilimi a wajen shi ga sunan Muhammad ibn Masrur al-Hajjam da al-Asal da sauran malamai da dama sami aminuhu khalqun kaseer daga cikin su akwai ibn al-Ajuz al-Busti ga sunan malamai da dama sai musannafat din shi littattafan shi yana da littafin abin da muka sani kawai shine littafin risala wanda ya shahara da shi to yana da littattafai da dama wanda wannan dan karami ne eh ya rubuta littafin an-nawadir wa ziyadat fi nahw mi'a juz'an wajen juz'i 100 an-nawadir wa ziyadat wanda a yanzu ma an wallafa shi ya kai mujallad 20 akan mazhabin malikiyya yana da kuma talkhisul mudawwana ya laqase mudawwana wanda ita yake fatawa a maghrib ya wallafa littafin al-utubiyya akan abwab ne littafin malikiyya ne ya rubuta al-iktidahu bi mazhabi malik koyi da mazhabin al-imam malik yana da littafin ar-risala shahararra wanda malamai suka ce tun yana dan 17 ya wallafa ta mu duba kamar yadda muka ga a muqaddima cewa yayi ta ne saboda ɗan yara na madaris da ake ma karatu ake ma ake karantarwa yana da littafin as-siqatu billahi wa tawakkul ala Allah yana da littafin al-ma'rifatu wa tafsir yana da littafin i'jazul qur'an yana da an-nahy anil jidal yana da risala shi da yayi raddi akan qadariyya yana da risala fi tauhid yana da man taharraka inda al-qira'a litattahay da dama litattahan shi yace sun shahara wanda sun wuce misali wa kana ma izmatihi ya kasance tare da girman shi da ilimi to ya kasance ma abucin barri ne da infaki da ciyatarwa akan dalibai ya kasance Allah mushi rahama yana da kan manhaji na salafun salih akan usul la yadiril kalam ba ruwan shi da kutse cikin ilimin kalam wala yata'awwal bi tawili qala abu ishaq al-habbal muqaddima shi ta muqata wannan ta risala zan mu ga ya tafi akan tauhidi na salafun salih ba tare da tawili ba abu ishaq al-habbal yake cewa mata ibn abi zaid al-lisfi sha'ban sai rasuwar shi Ibn Abi Zaid ya rasu a cikin Sha'ban yayi rabi 15 da watan Sha'ban shekara ta 389 da 86 nake so wanda ya bada tarihin rasuwar shi Abu Qasim Ibn Manda kuma Qadi Iyad ya bada labarin rasuwar shi yace a 386 Allah mushi rahama Allah ya ji kanshi wannan dan tarihin shi a cikin siyaru alamin lubala na takaito shi manzuma ta gaba malaika safa ta 6 Al-Qasidatul Lamiyya fi Shafa'atin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qasida ce Lamiyya wadda take akan ceto na Annabi alaihi salatu wa sallam ko kuma ana kiranta da Qasidatun fi Madahin Nabi. Qasida akan yaban Annabi alaihi salatu wa sallam. Wannan ga dan bayani na akan ta wanda mu ba karanta sai zan yi ba zan mu je zuwa ga manzuma kai tsaye. Al-Imam yake cewa Bismillahirrahmanirrahim qasida manzuma ce wadda yi ta akan Baharul Basit Allah mushi rahama. Yake cewa annasu qarfigi lubil malu wal amali wa ghafalu an tariqil ilmi wal amali zannu bi annahum la yusaluna gadan amma janahu min al asami wal zalali fi mawqifin ya lahu shabal walid lahu wadamu kan muzin tahmimin samal muqali wa hum hufatan uratan muslima khuluqu buhaman wa gurlan bila shakkin wala khabali wa shamsu qad waqafat lam yabqa bainahum wa bainaha ghayru milin wa hayya lam tafuli wan nasu qad hushiru wa shamsu tuhriquhum wa hum sukara lima yalqawna min wajli yake cewa annasu mutane kadushigilu an shagaltar da su bil mali gami da dukiya wal amali da dogon guri a duniya wa ghafalu sirrabkana an tariqil ilmi gani hanya ilmi wal amali da aiki da shi kowa kawai neman ya tattara duniya ya hada ta yace zannu suna zatan bi annahum cewa su la yusaluna gadan gobe ba za a tambaye su ba amma janahu gami da abin da suka aikata min al asami na zunubi wa zalali da tuntube da suka yi na saban Allah fi mawqifin za a tambaye su a cikin wani babban matsaya ya lahu yace ya lahu min mawqifin abun mamaki gami da matsayin nan shine taron kiyama yace shabal walid lahu wanda dan yaro zai hurhura akan shi saboda wahalar wannan tsayuwa yace wadam uge hawaye yasilu yana zubawa kalmuzani kamar girgije tahami tana ta zubawa kalmuzani kamar girgije yace min samal muqali daga sama ta kokuwar ido al muqal shine wangakin ido wannan bakin na ido kawai yana nihin ido daga sama ta ido ruwa zai giligije ne wanda za a yi ta zubowa gobe kiyama na hawaye yace wa hum hufatun uratun zasu taho babu takarma kuma a tsaraice muslima kulu kamar yadda aka halice su buhaman suna bakikirin wa gurlan suna babu kaciya bila shakkin babu shakku wala khabalin kuma babu wata hauka yace wa shamsu qad waqafat rana ta yi tsaye lam yabqa bainahum ba abun da yayi saura tsakanin su wa bainaha da ita gairam yilin banda daidai gurgurdan mil guda ko kuma gurgurdan tandin kwalli guda yadda malamai hadisi ne yazo cikin tsakanin rana da mutane gobe kiyama ba zai wuce ba tsakanin qadr mil a wajen fassara mil kin nan malamai sun tayi akan mil na tahiya wasu sun tahi mil shine na tandin kwalli ko wannan dai aka dauka abun kwarai kusa ne yace wahaya lam tafuli kuma ita ranan nan bata fada ba ranar bata fada ba yace wannasu qad hushiru mutane an tattara su wa shamsu tuhriqu muta ta rana tana ta kona su wa hum sukara suna ta kin magagi lima yalqawna min wajrin dan abin da sai gamu da shi na tsoro na hurgici da razani ya sanya su cikin wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid yace qad nalahum arqun zuha ta same su bi qadri fi'lihim daidai gurgurdan aikin su daga nan zan musancewa shakun dumni a ilimi duk abin da yake fada kana hararo hadisin da ya tabbatar da abun wannan akwai hadisin da annabi yake cewa za a tattara mutane a gobe kiyama zuha kowa daidai gurgurdan zuha shi daidai gurgurdan aikin shi yace minhum man yarjumuhum al-arqu irjama akwai wanda ma zuha za ta hade shi hadewa gaba daya yace wallahi kullu li hadha ghayr muhtamilun wannasu mutane dukkan su kowanne li hadha ga wannan ghayr muhtamilun ba mai jimri bane kowa abun nan yahi karhin shi wa qad ataw adam kenan bisu jimre ba sai su zabura ataw adam sai su tai wajen annabi adam na daubi ajma'ihim sai su kira gabaki dayan su ya su ce isfa ila rabbina arrahman wa batahili ka nemo mana ceto zuwa ga ubangiji mai rahama wa batahili ka kaskantar da kanka yace na dahum lam akun ahalan li zalika qad asaitu rabbi wa inni al-yawma fi khajali yace na dahum sai annabi adam ya kira su ya ce musu lam akun ahalan li zalika ni ba ahalin haka bane in tinkari Allah ga wannan magana kada asaitu rabbi na saba ma ubangiji na da nace daga itaciya wa innal yawma fi khajali ni yau ina cikin kumya Allah bazan ji in tinkare shi da wannan magana ba yace saru li nahum fanada fanadahu faqala lahum ka qaulu adam innal yawma fi wajali sai suka tafi zuwa ga Annabi Nuhu suka kiraye shi shi ma ya ga musu irin yadda Annabi Adam ya ce sai ya ce musu innal yawma fi wajli ni ma ina cikin tsoro yau abinda hadisi ya tabbato na hadisi shafa'a dogo wanda yana cikin Bukhari da Muslim yace inni da autu ala qaumi falastu ara li nafsi al-yawma min qaumin wa min amali min qawlin wa min amali yace ni nayi addu'a mummunar addu'a ga mutane na akan a halakar da su yace falastu ara ban gani li nafsi ga yau al-yawma ayyana li nafsi ga kaina min qawlin wa min amalin ban ga wani aiki ko wata magana ban ga wani aiki ko wata magana da zasu tsirar da ni ma ta kaina nake kutayyeku annabin Allah قالوا فنادوا خليل الله خليل الله ان له جاه فيشفع عند الواحد الازلي قالوا سيسيتي فنادوا سيسي كرا خليل الله غا بدادين الله شيني النبي ابراهيم سيتي ان له جاه مجي شي yana da alhurma wajen Allah fayashfa indal wahid alazli ya nemi ceto wajen Allah wanda yake alwahid kade tace alazli wanda yake fil azal faqala hayhata inni la arumu siwa khalasa nafsi wa hadha gayatul amali faqala sai yace musu annabi ibrahim kin da akai ta cewa yana da jahi haihata yace ayi nisa inni la aral yawma yau banni gani a yau la arumu kai banni nema siwa khalasa nafsi banda tsira kaina kau tsira kaina nake nema ha za gayatul amal wannan shine karshen guri na annabi ibrahim yace musu karshen guri na yau tsira kaina ta kaina nake yi kenan nafsi nafsi da suke faɗa cikin hadisin wa ba'dahu sa'alu musa faqala lahum qataltu nafsan wa inni al-yawma fi shughuli wa ba'dahu bayan annabi ibrahim sai su je zuwa ga annabi musa su tambaye shi fa qala lahum sai ya ce musu qataltu nafsan na kashe rai kamar yadda kashe wancan baki bude yace wa inni al-yawma fi shughuli ni yau ina cikin shagali shagalin kaina nake fa qasadu na hawa isa summa qala lahum inni tukhistu ilaha laysa zalika li fa qasadu sai suka dunfara suka nuhata na hawa isa wajen annabi isa summa qala lahum shi kuma yace musu inni tukhistu ilahan ni an rike ni abun bauta laysa zalika li wannan ko bai dace gare ni ba shine lahi na bana tunkari Allah ba da wannan duk da ba lahi shi bane amma shi ya tunkare shi a matsayin lahi dan saboda an ce hasanatul abrar ni sayyiatul muqarribin saban Allah biyayya ta bayin Allah wanda suke kasa wajen daraja wajen manyan bayin Allah da sabo suke lisahinta summa ataw ahmadul muhtar fa hawalaha nadahu ya ahmad ya asharafar rusuli ishfa'alana rabbana li fasli ma bainana qala alwuqufu bina fi adyaqi subli summa yakhiru shafi'an fi tazallulihi yaqulu faqad fa anta ad-da'imul azali wa inda zalika yaqdillahu bainahum wa anki wa min sarahil adli la tasali fa yadkhilun nar aqwaman bi zallatihim lam yadir amma da'ahum sayyidur rusuli yace summa ataw ahmadul muhtar sannan sai su je wajen annabi muhammad zababban annabi fa hawalaha shi kuma shine ya cancanci wannan abun nan shafa'a na dawu sai su kira shi sai ya ahmad ya kai annabi muhammad ya asharafar rusul ya kai mafi daukakan manzanni ishfa'alana rabbana ka nemo mana ceto wajen ubangijinmu li fasli ma bainana dan rarrabe abun da ke tsakaninmu ayi sakamako kowa ta yi masabkin shi balal wuqufi bina suka ce tsayuwa tayi mana tsawo fi adyaqi subli cikin mafi tsananin hanya tsayuwa tayi wahala wanda hadan wuta ya gwammace akan cewa ayi ma ko wutar ya tayi tahiye mishi sai yace summa yakhiru shafi'an fi tazallulihi sannan sai ya fada annabi yana mai neman ceto wajen kaskantar da kanshi ga Allah ya kulu sai yace faqad ya Allah kai hukunci fa anta da'im kai ne da wannan mai al-azali wanda yake na fil azal wa inda zalika anan gurin ne yaqdillahu bainahum sai Allah ya hukunci tsakanin su wa anki wa min akan istiqama yace la tasalika da kai tambaya an kiwamin gami da daidaito munura da kyau sarahil adali wanda sakakken adalci ne ma'ana a wannan matsaya daidaitatta ce Allah madaukin sarki adalci ne wanda kakkai bincike gami da wannan adalcin na hukunci da Allah zai yi yace fa yudkhilun nar aqwaman bi zallatihim sai a shigar wuta da wasu mutane wanda dan zunubin su aka sa su wuta yace lam yadir amma da ahum sayyidur rusuli bisa samba dan menene shugaban manzanni ya kira su masu sabo sun kauda kansu ga mina annabi ya kira su suna ta shagalin su na duniya da saban Allah sun shiga wuta yace hatta iza unfizat ahaduhum ahkamu khaliquhum fihim tadarakuhum bil ladfi an ajali fa ya'muru Allah jibrilan yuhaddisuhu bima laqahu fa ya'tihi bila mahali yace hatta iza unfizat ahkamu fihim sai an zartar da hukunci a cikin su wa khaliquhum mahalicin su an zartar da hukunci yace tadarakum sai Allah ya riske su bil ludfi da tausayi an ajalin gami da gaugawa sai ya ceto su yace fa ya amuru Allahu Jibril sai Allah ya umarci Jibril ya hadisu ya yi mishi magana bimala qaula quhu da abin da suka gamu da shi fa ya atihi sai ya zo mishi bila mahalin ba tare da jinkiri ba sai a cikan cewa Allah ya cece su ya hudda su daga ciki yace fa inda za ya sujudu al-muhtar mubtahilan ma'ana ɗan wutar su ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ne mu ce tan akan cewa mummune ne a huddo su a wannan lokaci yace sai mu azababban annabi sai yayi sujada anan ma mubtahilan yana mai kaskantar da kai limajidin ga Allah madaukaki mai girma lam yazal yafu anil zalali wanda bai gushe ba yana tarangome gami da kuskure da bayi suke yi yace izin nida amir rabbin karimul lahu ishfa'a tashaffa'a habibi qul wasali summa qul wasali yace ya kharuj min narina man kana ya abuduna wa qad asana wa fil jahim musuli yace izin nida amir rabbin min arrabbil karim yace dan saboda kiran daga Allah ne mai karamci lahu sai yace mishi ishfa'a tashaffa'a ka nemi ceto za a baka ceto habibi ya kai masoyina haka za a ga ma annabi cikin hadisin haka yazo summa qum sallan summa qul sannan ka fadi magana ka wasali kuma ka roki abin da kake so yace ya kharuju min narina zan mu huddo daga cikin wutan mu man kana ya abuduna duk wanda ke bauta mana wa qad asana ya saba mana wa fi narid jahim sudi kuma an shigar da shi cikin wutar jahima duk wanda ya kasance ba ka huri bane saban Allah ne kai shi wuta ka roka zan mu huddo maka shi yace fa anta ya ahmadu laula kama kharaju minha wala zafiru bil afu min qibali li'annahum salaku turqal usatu walau tabu qabiltu lahum qablan qida'il ajali yace fa anta ya ahmadu kai ya ma'aikin Allah annabi Muhammad laula kama kharaju minha dan ba kai ba da ba su huto daga cikin ta ba wala zafiru bil afu da ba su samu nasarar rangwame ba min qibali tawajjina Allah ne yake ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace li'annahum salaku dan su sun shiga turqal usati hanya ta masu saban Allah walau ta buka birtu lahum da sun tuba kansu zo lahira da na amshi tubasu abinda kai su wutan ma dan sun mutu akan kaba'iru zunu yace qablan qida'il ajali kahin ajalin su yazo da suka tuba da an karbi tubasu yace fa yakhrujuna minan niran tahbisuhum zabazulul fahmi kull zab yace kullun zaba summa juli fa yakhrujuna minan niran sai a huddo su daga wuta tahbisuhum zabazulul fahmi abinda ya tsare su zaba'ilal fahami shine bushashshen garwashi kullun zaba kowannen su ya narke ma'ana garwashin wuta ya tsaida su kowanne ya narke sun majuli sannan sai a yaye shi wanda annabi yace za a kai su naharul haya yace hatta iza wardu ma al hayati gadaw misal al buduri allati lahat min al kalali fa yadkhuluna jinanan tala maskanuhu na'imuhu lam yakun anhum bi munfasili ya ummatu sayyidil muhtar innakum la ummatun sharafat bil ilmi wal amali yace hita hatta iza wardu har sai sun gangaro ma al hayati ruwa na rayuwa yadda yazo a hadisi gadaw sai su wayi gari misal al buduri kamar wata mai haske allati lahat wanda ya huto ya bayyana min al kalali daga dakushewa watan da ya shiga cikin dakushewa kuma ya huto a ganshi fari fes haka za su huto yace fa yadkhuluna jinanan sai su shiga aljannu jami'in na aljanna dala maskanuhu wanda mazaunin ya jima na'imuhu ni'imar shi ni'imar ta dadda ce yace lamai kun anhum bi munfasili wanda bata kasance ba ni'imar tana rabuwa da aljanna yace ya ummatul muhtar sayyidul muhtar ya ku al'umma shugaban annabin zabi innakum lalle kula ummatun sharafat al'umma ce wadda ta daukaka bil ilmi da ilimi wal amali da aiki al'umma annabi an fifita su da ilimi da aiki duk wanda yake so ya shiga cikin afdalul umma ya shiga cikin wannan ilimi da aiki yace antum samanuna saffan tadkhuluna gadan jannati adnun wa minkum salihun wa wali wa 40 siwakum yadkhuluna ila jannati rabbihim min sa'iril milali yace antum samanuna saffan ku sahu 80 ne tadkhuluna gadan jannati adnun gobe kiyama za ku shiga aljanna ta dawwama wa minkum salihun cikin ku akwai salihin bawa waliyun akwai wali wannan nuni ne yake zuwa ga hadisi sahihi wanda malamai suna kawo shi a cikin tafsiri suratul waqi'a cewa sahun yan aljanna gobe kiyama sahu 120 ne 80 in dukkanin al'umma annabi ne sauran al'ummomi 78 79 dukkan su zasu dauki wannan 40 kin mu duba mu ga fifikon hadisi sahihi a bukhari ya ce antum tufuna 70 ummatum antum khairuha wa afdaluha annabi ya ce masahabbai ku ke cika al'umma 70 kuma ku ne mafifitanta cikin al'umman nan 70 al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam zai sahu 80 na ayan aljanna sahu 40 dukkan shi na wannan ne na sauran al'ummomi 69 yace wa 40 siwakum sahu 40 na wasun ku ne hadisin ya inganta shi yasa ya kawo yadkhuluna zasu shiga ila jannati rabbihim zasu shiga aljannar ubangijin su min sa'iril milali daga sauran addinai
yace wal khawd qad khasahu rabbu sama'i bihi wa ma'uhu kausarun yashfi min al ilali wal anbiya'u gadan fil hashr tatba'uhu tahta al liwa allati a'dahu fil azali madahatu khairul wara arju shafa'atuhu min khaliqin jalla an shibahin wa an masali yace wal khawd shi kuma tabkin al kausara qad khasahu yake bance shi wanda yake bance shi fil mahshari a cikin ay rabbus sama'i ubangijin sama bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka ba taukin al-kausara duk da wasun tai akan cewa li kullu nabiyyin khawd yace wa ma'uhu kausaru ma'u kausaru ma'uhu ruwan shi kausaru ruwan al-kausara ne yashfi yana warkarwa min al-ilali daga cuta a wata ruwaya min al-gulali daga ishi ruwa yace wal anbiya'u gadam annabawa a gobe kiyama fil hashri cikin taron kiyama tatba'uhu suna bin annabi ne sallallahu alaihi wasallam tahata liwa illati karkashin tutar da aka ba a dahu fil azali Allah ya bashi tan fil azal annaba kanshi suna karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baiti na 36 na karshe yace madahatu khairal wara na yabi yayyan halittu shine annabi Muhammad arju shafa'atuhu ina kaunar in shiga cikin cetan shi min khaliqin gami da mahalicci jalla ya daukaka an shabahin gami da mai kama da shi wa an masali da mai kwatamta wanda za a kwatamta da shi wannan shine karshen baitin da ake cema baiti da ya kawo na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma baiti na bayanin ceto na annabi alaihi salatu wassalam sai kasida ta gaba kasidatin fi fadlil ilmi wal hasi alai kasida ta farala ilimi da kuma zaburaswa akan shi al imam yake cewa baiti 18 ne yace inni la amnahu nisi summa abzuluhu liman baga nafa'uhu anni wa iqbaluhu ya man yaruhu yagdi min talibihi fa matlabun fa'itun anta na'iluhu al umru yazhabu wal a'malu qa'imatun fanzur li azmika fima anta shagiluhu tas'ali amrin wa lam tu'mar bi matlabihi jahalan wa tatruku mafrudan wa tumhiluhu al malu yafna wa lazzatun nufus ma'an wal ilmu yu'qibu khayran la nafadu lahu wal ilmu ashrafu maksubin fakharta bihi wal jahalu ash'amu mashubun tuwasiluhu yace inni la amnahu nusini ina bada nasihata summa abzuluhu sannan ina beqata liman baga nafa'uhu ga wanda ya nemi amfaninta anni daga gare ni wa iqbalu kuma zai amsa ga nasiha zan bada ga mai amsa mai bukata yace ya manya ruhu ya kai wanda kake maraita wa yagudu yana sammako fi matalibihi a wajen ne abun neman shi fa matalabun fa'itun neman abun nema na duniya yace fa matalabun fa'itun abun nema ne mai kubucewa law anta na'iluhu koda ka same shi abun duniya ko ka same shi mai kubuciya ne mai karewa ne al umru yazhabu rayuwa tana tahiya wal amalu qa'imatun guri yana nan tsaye rayuwa ka tana ta tahiya guri na dukiya ba karewa yake ba fanzur li azmika fi anta shagiluhu yace fanzur ka duba li azmika ganiyaka fi ma anta shagiluhu ga abin da zaka shagalta gare shi ka nemi abin da zaka shagalta gare shi na addini ba ka tsaya akan neman duniya ba yace tas'ali amrun wa lam tu'mar bi matlabihi kana ta kokari dan aikata abinda ba an umarce ka ba ka neme shi neman duniya bi Allah bai ture ka ba dan hada duniya jahalan dan jahilci wata turuka mafrudan kana barin abinda yake farilla ne akan ka wata humiluhu kana banza da shi almalu yafna dukiya karewa take wallazatun nufus ma'an da jin dadi na rayuwa gaba daya duk jin dadin da kake wucewa zai abinda ka ji dadin shi jiya yau kamar ba ai ba yace wal ilmu yuqi bi khairan la nafada lahu shi ko ilimi yana kawo maka karshen alkhairi wanda bai kare har abada sa'ada ta duniya da lahira yace wal ilmu ashrafu maksubun fakharta bihi ilimi shine mafi daukakar abun tsuwar wucin da zaka yi alfahari da shi duk abin da ka samu na ilimi abun alfahari ne yace wal jahalu ash'amu mas'ubin tuwasiluhu amma jahilci shine mafi shu'umcin abokin da zaka sadu da shi duk wanda ya kasance da jahilci bai so a magama shi da shi yace launa luzul jahal mulkan kana zada'atin wazul ulum ma al iktar yafduluhu yace launa luzul jahal da ce ma abucin jahilci ya samu mulkan wani mulki gangarini kana zada'atin kaskantacce ne wazul ulum shi kuma abucin ilimi ma al iktar in yana tare da jahil yana tare da talauci ma yafduluhu yahi wancan mai mulkin yace wa rubba zi hay'atin fin nas tahqiruhu in kana yusalu an shay'in fayajhaluhu yace wa rubba zihaitin so diya ma abucin kama mai kyau fin nasu taqiruhu cikin mutane suna wulakanta shi in kana yusalu an shay in an tambaye shi gami da wani abu fai jahaluhu ya jahilce shi duk kyakkyawar siffar shi da sa shaidodin shi da shiga motocin shi masu kyau aka tambaye shi akan wani abu na addini sai a rena shi yace wa rubba wal ilmu azyanu saubin anta labisuhu wal ilmu afdalu mahmulin tahammaluhu yace wal ilmu shi ilimi azyanu saubin shine mafi kyan tuha anta labisuhu wadda kassa wal ilmu afdalu mahamulin ta'muluhu, ilimi shine mafificin abin daukar da ka dauka. Wal jaharu yuzri bizulubbin wa zihasabin, wal ilmu yarfa'u baitan la'imada lahu. Yace wal jahalu shi jahilci, yuzri yana wulakantarwa bizulubbin ga ma'abucin hankali, wa zihasabin da ma'abucin daraja. Kana wani dan gidan wani, dan gidan wani in jahilci ne, jahili ne, to wannan dan gidan wani sai ta dakushe. Yace wal ilmu yarfa'u baitan, shi kuma ilimi yana daukaka gidan da la'imada lahu bai da ko gimshiki, ilimi sai ya daukaka shi. لا تهكرن من التعليم منزلة ولا تكن أنفا أم من تسائله. يتي لا تهكرن من التعليم منزلة كد كرين مسأينا إلمي دزكنيما ولا تكن أنفا كد كزمنا ميقردما أم من تسائله غوانك كي تنبيشي. يا طالب العلم أبشر في تعلمه إن كنت لله تبجيه وتؤمله وتأمله. يتي يا طالب العلم يا كي طالب العلمي أبشر كفارن تري في تعلمه وجن من علمك. In kunta lillahi tabgihi, indan Allah kake neman shi wa ta'amaluhu kake gurin shi, to kafaran tare. Yace kad yanfa'ul ilmu man lillahi yatlubuhu law kana yatlubu harfan ayu hawiluhu. Yace kad yanfa'ul ilmu, ilimi yana amfani, man lillahi yatlubuhu ga wanda ke neman shi dan Allah. Law kana yatlubu harfan, ko harafi ɗaya yake nema a rayuwar shi, ayu hawiluhu, ko yana kwatamtawa, ko harafi ɗaya kake ta zuwa dan ba, ko alif kana ta zuwa a rayuwarka ka koye shi baka koya ba, kan muta Allah zai saka cikin masu neman ilimi. Yace amma wa khab indi kai dan Allah, wa khab hazul lazil al khaiqi yadlubuhu law kana jami'ahu aw kana hamilahu. Yace wa khab ya tabi hazul lazil al khaiqi yadlubuhu, rabon wanda ke neman ilimi dan halittun Allah ba dan Allah ba. Yace law kana jami'ahu, koda ya tattara shi, shi wancan mai neman harafi dai koda bai samu bai muti kiyama yana cikin babban rabu, wannan ku koya tattara shi, ya tattara shi in ba dan Allah bane ya tabi yayi asara. Yace au kana hamiluhu, koda yana kwashe da ilimin. Yace wa rubba zi talabin lil ilmi laysa lahu wazinun walau kana farsan lam yu'adiluhu walhamdulillahi qararan bi ni'matihi an kulli na'amaihi hamdan yahiqu lahu hadha yuwaffiquhu adalan wa yukhziluhu wa zaka yahrumuhu adalan wa yakhziluhu fargab akhi ila zil mulki muftakiran fala allahu wahibun ma anta sa'iluhu. Yace wa rubba zi talabin lil ilmi, so di yawa za a samu ma'abucin neman ilimi, laysa lahu wazanun bayyada ko amma auni walau kana falsan, koda a ce falsi guda ne kwabo, ma'ana lam yu'adiluhu, bai kai daidai da wannan ba, ma'ana zai kasance dan saboda mummunan niyyar shi, saboda mummunan kudirin shi, to zai kasance abun nan da yake nema ba amma kwatamta shi ko daidai da falsi ko kwabo bai kai ba dan mummunan niyyar. Sai ce walhamdulillahi, ina godiya da Allah iqrarar lini bi ni'matihi, dan tabbatarwa ga ni'imar shi, an kulli na'amaihi, ga dukkan ni'imomin Allah, hamdan yahiqu lahu, godiyar da ta dace da shi, haza yuwaffiquhu, Allah ya ba wannan muwafaka adalan dan adalcin shi ba dan iyawar shi ba, wa yukhziluhu wa zaka yuhrimuhu, wannan kuma ya tabar da shi ya haramta mishi shi ma adalan dan adalci, wa yukhziluhu ya tabar da shi ba dan Allah madaukin sarki ya tsane shi ba. Yace fargab akhiya, ya kai dan uwana ukhayya, dan uwana kai kwadayi ila zil mulki, zuwa ga ma'abucin mulki muftakirin, kana mai nuna bukatarka, fa Allahu wahiban, mai yiwa Allah ya baka ma anta sa'iluhu, abinda kake tambaya kake roƙon Allah madaukin sarki. Wannan ita ce babbar kasida shi da yake zabura suwa akan neman ilimi, abinda muka faɗa daidai cikin ta, Allah ba mu lada na kuskure, Allah madaukin sarki ya yi mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.